Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ وَاجْعَلْنَا مِمَّن يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكنا وإكن غوديا سنتبتا غا الله سبحانه وتعالى سلاتي دزيرا دا أمنتي سيويتا غا النب الرحمة النب محمد صلى الله عليه وآله وسلم Littafin da ke gaban mu littafi ne na Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid wallafar ash-shaykh al-allama Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala idan ba a manta ba a wancan sati cikin hukuntawa ta Allah subhanahu wa ta'ala da daukinsa mun tukaki akan babun ma jaa fi kafratil halif mun tukaki a wannan babi zamu tashi sabon babi a yau babun ma jaa fi dhimmatillah wa dhimmati nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babi da yazo Abusa bayani akan alqawari na ubangiji da kuma alqawali na annabinsa sallallahu alaihi wa sallam wannan babe ne mai hatsari kware da gaske babe ne wanda yake koyawa mutum musulmi magana da yanda zai yi alwashi ko ya fadi wani abu wanda ya zamanto maradin kansa ne sama da a ce yayi alwashi da Allah ko da alƙawari na manzon rahma sallallahu alaihi wasallam amma kuma ya warware ka je wa Allah subhanahu wataala ka yi alwashi ko ka yi rantsuwa ko ka dauki alƙawari da sunan Allah ka warware wannan alƙawarin wannan babban laifi ne a cikin shari'ar Allah babban laifi ne a cikin hukunci na addinin Allah wa qauluhu ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaykum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun Allah subhanahu wa ta'ala ce wa aufu bi ahdillah ku cika alqawari na Allah subhanahu wa ta'ala idza ahadtum idan kun doki wannan alqawari duk a yayin da mutun ya doki alqawari ya dora wa kansa alqawari kuma alqawarin na Allah subhanahu wa ta'ala kace wane ina yi maka alqawari da sunan Allah abu kaza rana kaza zan kawo maka wane ina maka alqawari da sunan Allah abu kaza innan ba za a sake shi ba to Allah ce wa aufu ku cika bi ahadillahi game da alqawari na Allah idza ahadtum duk a yayin da ku kulla alqawari wala tanqudul aymana kada ku warware rantsoyinku ba'da tawkidiha bayan kun rige kun kulla bayan kun rige kun karfafa su wa qad ja'altumullaha alaykum kafila alhali kun sanya Allah ya zama sheda akai duk a yayin da ka sa Allah ya zama sheda akan wani abu to kai iya kokari sai inda ya karfin kai kare wajen cika wannan alƙawari domin a ƙarshen aya Allah ce innallaha ya'lamu ma taf'alun lalle Allah masani ne mai cikakken sani game da duk abin da kuke aikatawa Allah iya kallo kuma ana rubutawa wa an buraida qala an samu daga buraida Allah ya dada masa yarda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance annabur rahma tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi idza amara amira duk ayayin da ya jagorantar da wani shugaba ala jaishin abusa wata runduna ta yaki lafazina aljaishu shine duk wata runduna da ya zamanto ta dadu akan mutum 400 sanne ce ausariya ko kuma ya shugabantar da wani shugaba akan wata ƴar karamar rundunar da bata kai aljaishu ba shine kuma maduna zalika shine ƴan rundunar da busu ce mutum 400 ba sune ga cewa ainihin asariya to duk a yayin da manzon Allah zai aika wani jagora da zai zama komandan yaki to ausahu bi taqwallah manzon Allah iya masa wasiya akan ya ji tsoron Allah jin tsoron Allah shine matakin farko shine abu mafi girma shine babban abin da zaka samu ka tsira a gidan duniya babban abin da zaka samu ka tsira a gidan lahira wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum ma'ana cikin jin tsoron Allah dukkan alkhairi yake sannan kuma wa biman ma'ahu minal muslimina manzo Allah yana yin wasiya dadi ga shi komandan yaki yana masa wasiya game da wanda suke tare da shi daga cikin musulmai khairan akan ya zauna da su da alkhairi ya mu'amalance su akan alkhairi ya tafiyar da jagorancin su a bisa alkhairi faqala sai manzon Allah yake ce musu ughzu bismillahi idan za ku yi yaki to ku yi yaki da sunan Allah kuna masu neman taimakon Allah shi yasa duk abinda musulmi zai yi a rayuwarsa to ana so ya fara da sunan Allah ma'ana in zaka yi wani al'amari daga cikin al'amura in ka ce bismillah to kamar kana cewa ya Allah ina farawa da sunanka ina neman taimako da sunanka akan wannan al'amarin da zan fara to sai Allah ya ka maka dauki a cikin sa ughzu ku yi yaki bismillah da sunan Allah fi sabilillah kuma abu sa tafarki na addinin Allah qatiru ku yaki man kafara billah duk wanda ya butircewa Allah duk wanda ya kafircewa Allah ughzu ku yaki wala taghullu kada ku yi gululu kada ku yi ha'inci lafazina alghulul shine an yaktuma shay'an min alghanimati fayaktasu bihi shine mutun ya koye wani abu na ganimar yaki sai ya kebanta da wannan abun ya amfana da wannan abun to wannan shine ga cewa alghulul to kuma wannan kalma ce mai fadi duk wani abu da zaka dauka ba naka ba to kayi gululu kayi sata kenan shi yasa Allah ya ce wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm alqiyama duk wanda yayi sata duk wanda ya dauki abin da ba nashi ba to zai zo da wannan abun a ranar alqiyama wanda ya saci tunkiya zai doro ta abu sa wuyansa ya zo gaban Allah tana kuka barawon tunkiya kenan wanda ya saci akuya zai zo da ita abu sa wuyansa gaban Allah tana kuka barawon akuya kenan wanda ya saci wata dukiya komin yawanta zai dauko ta yazo da ita a bayansa gaban Allah subhanahu wataala wala taqdiru kada ku yi ha'inci inji manzon Allah idan kun tafi yaki ko a wajen yaki kada ku zama masu ha'inci wala tumathilu haka nan kuma kada ku ainihin ciccira gawa ko kwankwatsata ko kuma aibantata ma'ana duk a yayin da kuka yi nasara akan wani maƙiyi ya mutu to musulunci bai umarni ba ko a zo a ciri yatsansa ko a ciri harshensa ko a cire masa hanci ko a tsaga kirgin shi a hudo zuciyan to manzo Allah ya yi hani ko da arne ne maƙiyin Allah musulunci ya haramta sassara gawar mutum wannan haramun ne kaulan wahida shi yasa manzo ake gaya ma komandan yaki tare da ainihin rundunarsa kada ayi waɗannan ababan kada a yi sata, kada a yi yaudara, kada kuma a sassara gawa ko a ainihin aibanta ta. Wala taqtulu walida, kuma kada ku kashe ƙananan yara. Shi yasa musulunci bai yarda kashe ƙananan yara ba, saboda su ba su ci ba su sha ba. Shi yasa ma a wata ruwayar manzon Allah yake cewa duk a yayin da ku je wata ƙasa kuka dira kuna yaƙar wannan ƙasa, kada ku kashe tsofaffi, kada ku kashe mata, kada ku kashe gajiyayyu da kuma ƙananan yara. Sai dai idan ka ga wani daga cikinsu ya ɗauki makami iya kashe musulmai, yana wuyuwa tawagar musulmai ɓanna, to a lokacin sai a yaƙe shi. Amma in ba wannan ba, har ta da wanda ya killace kansa iya bauta, ko da Kirista ne, ko da ba Yahude ne, an zo an duro gari ana yaƙar gari, sai ku gan shi a cikin cocinsa yana ainihin kiran wani Allah, yana maguzancinsa, manzon Allah ya ji kada ku kashe shi. Wanda yake nuna mana adalcin musulunci, wanda yake nuna mana kikkiawan karantawa ta addinin musulunci. Wa iza laqita aduwaka, idan ka hadu da makiyinka, minal mushrikina, daga cikin mushrikai, fad'uhum ila thalath khisalin, to ka kira shi zuwa ga dabi'o'i manya manya guda uku, aw khilalin, ko kuma halan laki guda uku, duka da al-khisal da al-khilal a larabci ba rasu daya. Fa ayyatuhunna ma ajabuka, din ɗaya daga ciki suka karɓa maka, to faqbal minhum, ka karɓa daga gunsu, wa kuffa anhum, sai ka kame kada ka yake su. Sai yake ambatawa cewa abu na farko, thummad'uhum ila al-islam, ka kira su zuwa ga musulunci. Shi yasa ƴan uwa musulmi, kunar bakin wake a je cikin tawagar wanda ba musulmi ba, a tada bom a kashe su, ba karanta wa musulunci ba ce ba. Musulunci bai yarda ba ka kashe wani mutum sai ka kira shi zuwa ga addinin Allah. Kuma in ka kira shi zuwa ga addinin Allah, matakaiya ne kamar yanda zai zo a nan a bangaren karatu. Shi yasa da'awa ta Boko Haram ba da'awa ba ce ta musulunci. Da'awa ta ɗaukan makami a dirawa musulmai, ko wanda ba musulmai ba, ko a kama mutum a yanka, ko a kama mutum a yi daji da shi, a ce dole sai ya tsaya akan wata manufa, ba karantawar musulunci ba ce, ba karantawar ahlus sunna ba ce, war jama'a. Manzon Allah ya ce, thummad'uhum ila al-islam, ka kira su zuwa ga musulunci, fa in ajabuka, idan sun amsa maka, faqbal minhum, ka karɓa daga gunsu, thummad'uhum ila tahawwuli min darihim, sannan sai ka nema su tashi daga in wannan gari da suke, wanda yake gari ne ba na musulunci ba, ila daril muhajirina, zuwa ga garin wanda suka yi hijira, su ne garin da ya zama to musulunci ya samu zama a gun. To yau malamai wajen shari suka ce anan ana nufin mutanen ƙauye, yayin da aka zo wani gari maguzawa ne, to sai a ce ku bar wannan gari ku je ku gabu da babban gari wanda mutanen kirki suke rayuwa, ake karantar da addinin Allah, ake musulunci nagartacce. To haka za ku kiraye su zuwa gare shi. Wa akhbiruhum, ka ba su labari, annahum, cewa su, in fa'alu zalika, da zaran sun aikata haka, sun musulunta kuma sun yi hijira zuwa ga garin musulmai, to falahum malul muhajirina, duk abin da ke kan wanda suka yi hijira, mutanen wannan gari da suka yi imani da Allah, to na kansu duk abin da aka samu na alkhairi tare da araba. Wa alaihim ma alal muhajirina, kuma duk abin da ya zo na jihadi, ko kuma taimakon addinin Allah, ko ba da rayuwa ko dukiya, to su ma wannan hukuncin ya hau kansu, tunda sun zo sun ainihin ɗanfaru da tawaga ta musulmai. Fa in abau an yatahawwalu minha, idan suka ce a'a su ba za su bar wannan ƙauye ba, ba za su bar wannan gari ba, amma sun musulunta, to fa akhbirhum, ba su labari, annahum yakununa ka arabil muslimina, za su ɗauki hukuncin kamar ƙauyawan larabawa ne na musulmai, wanda suke gaba ta ƙasar musulmai, duk wani alkhairi na albarka na musulunci sun samu, amma kuma shine yajri alaihim hukumullahi, hukumullahi ta'ala alaihim, duk wani hukuncin Allah madaukakin sarki yana gudanuwa a gare su. Amma wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i shay, amma duk wani abu da ake samu yayin da aka huta yaki na ganima, ko ma ba a motsa da wakai ko raƙumma ba, aka samu wani alkhairi, to ba za a kai musu ba. saboda basu bar garin su ba suka zo suka danfaru da musulman da suke wani gari suke karatun addini illa an yujahidu ma al muslimina sai dai kam idan sun muto sun yi jihadi tare da musulmai sun zo da tawagansu sun zo da raƙummansu da dawakansu sun hadu da musulmai an je an yi yaki to anan kuma za a raba wannan ganima ko wannan alfai'u tare da su fa inhum abau idan suka ce ba wannan ba wancan kenan suka ce ba za su musulunta ba sannan abu na farko idan suka ce sun musulunta za su zo garin musulmai to fa ni'ima ko kuma sun musulunta amma ba za su zo garin musulmai ba nan ma a karba idan kuma suka ce a'a su musulunta ba balle ma su zo garin musulmai a zauna da su sannan kuma suka ce sam bosma ya rasu musulunta a ƙauyukan su ba to shine fa in abau idan sun ki waɗancan matakai gari ba musulunci yanda yake da tsari to fas'alhumul jizya har yanzu ba za a yake su ba ku nemi su ba da jizya menene jizya dukiya ce da wanda ya ki musulunta a yankin ƙasar Larabawa yace shi ba zai yi musulunci ba to sai a ce to shikenan duk shekara baitul malin ƙasa ta musulmai ta dora maka kaza zaka ringa biya to sai a karbi jizya yau da gobe kan iya yiwa yaunin dukiyar da yake badawa wata rai zo ce ya musulunta shi a shawa masa lafiya to sai musulunci yace a dora masa jizya kenan fas'alhumul jizya ku tambaye su zasu bada jizya fa inhum ajabuka idan suka ce zasu bada jizya ba zasu musulunta ba faqbal minhum ka karba daga gunsu kai komandan yaki wa kuffa anhum ka kame kada ka yake su fa inhum abau idan suka ce ba musuluncin babu hijrar babu karba da jizyan to fasta'in billahi sai ka nemi taimakon Allah da sunan Allah wa qatilhum ka yake su dan Allah ka riba ga matakin da ake bi kafin a yaki amma kana cikin masallaci kawai a zo a kama ka a yanka ka wai musuluncin ka ba nagartacce bane ba wannan ba da'awar musulunci bace ba kadiba in dai addinin annabi Muhammad ne to kaga manzon Allah matakaiya da yake bi kafin a yaki mutane sallallahu alaihi wasallam wa idha hasarta ahla hisnin duk a yayin da ka tsare wasu ma'abuta ganuwa sun daga ginin ganuwan su ba za a iya shiga a yake su ba sai kuka kewaye garin kuka ce ai kun fito ku je ku nemo abinci kun fito ku je gona kun fice ku je ku nemo ruwa kun fito ku je ku yi kasuwanci to ai ba mai hutarwa ba kun daga katanga ba kun rihe to muna nan duk wanda ya huto za mu kama shi to a yayin da kai komandan yaki ka kewaye wani gari ba mai hutarwa fa aradu sai suka nema su mutanen garin an taj'ala lahum zimmatallahi ka sanya musu alqawari na Allah wa zimmat nabihi da alqawarin manzansa to fala taj'al lahum zimmatallahi kada ka kulla alqawari na Allah wa zimmati nabihi da kuma alƙawarin manzon Allah meye hikimar anan saboda wannan abu ne mai hatsarin gaske su ba su huto ba suna neman ku yi yarjejeniya ka rantse da Allah ko ka dauki alƙawari tsakaninka da Allah to kai iya wa a samu wata matsala sai ka warware wannan alƙawari kai kuma ka dauki alƙawari tsakaninka da Allah to warware alƙawarin Allah babban laifi ne warware alƙawarin manzon Allah babban laifi ne shi yasa manzon Allah ce a irin wannan walakin ij'al lahum zimmataka kai ka sanya alƙawarin ka ce a'a alƙawari ne tsakanina da ni da ku wa zimmata ashabika da alƙawarin ka da tsakaninka da abokanan yakin ka amma kada ka kulla alƙawari tsakaninka da Allah ko da manzon Allah a samu matsala ka warware kuma su ce to kun ga alƙawarin Allah ma ba kai bane a wajen mahangar musulmai shi yasa shine babin abunda zaka ce wani na dauki alƙawari tsakanina da Allah to wallahi ka yanka kaka ka kare misali zan buga ba ma a gurin yaki ba mutun ne sai ka ce wani ba ni wannan abun sai ka ce a'a ba zan baka ba na san in na baka ba zaka bani ba sai ka ce masa a'a baka zan yi sai ya ce to ka dauki alƙawari tsakaninka da Allah sai kace na dauki alƙawari na tsakanina da Allah zan baka sai ka karba sai kace dan duniya haba dama ai soji to wallahi ka je gaban Allah sai kai bayani
wannan iya faruwa ko bai faruwa yana faruwa kaga mutum sai ya rantse da Allah ya dauki alƙawari tsakaninsa da Allah in abin ya zo gunsa kuma sai ya kiyarda ya zartar da alƙawarin da ya dauka to wannan babban laifi ne da zaka je gaban Allah shi shi yasa manzo Allah ya ce kar ka dauki alƙawari tsakaninka da Allah ko na manzon Allah da wanda ba musulmai ba ka warware alƙawarin ku ka samu matsala shine waje Allahum zimmataka ka sanya musu alƙawarinka wa zimmata ashabika da alƙawarin abokannanka fa innakum an tukhfiru zimamakum cewa ku warware alƙawuranku wa zimmana an tukhfiru zimamakum ku warware alƙawuranku a matsayinku na komandan yaki wa zimmata ashabikum da alƙawarin abokannanku sune rundunar yaki to ahwanu shidi mafi sauki min an tukhfiru zimmata Allahi wa zimmata nabihi akan ku warware alƙawarin Allah ko na manzon Allah shi yasa kai gonda kai kace wane ba na abu kaza kace tsakaninka da wa kace tsakanina da kai a tsakaninka da Allah kace a tsakanina da kai ne kawai to wannan in kai haka kai ne fi amma yayi sauki in tsakaninka da mutun ne domin kai ma Allah ya umarce ka mi wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula to amma kuma ka dauki alƙawari da sunan Allah to kuma yafi kowanne hatsari wa idha hasarta ahla hisnin duk a yayin da ka tsare wasu ma'abuta ganuwa fa aradu suka nema an tanzilahum akan an tunzilahum akan ku saukar da su ala hukumillah abu sa hukuncin Allah fala tunzilhum ala hukumillah kada ku saukar da su ku yi yarjejeniyar su akan hukuncin Allah walakin anzilhum ala hukumika kai ka saukar da su abusa hukuncinka kai ijtihadi akan yanda zaka ga maslaha fa innaka domin kai la tadri ba kai sani ba atusibu fihim shin zaka dace akan hukuncin na Allah shine fihim game da sha'anin su hukumallahi hukuncin Allah amla ko kuma a'a to nan ma abinda ake nufi anan shine karkaje kace ga aya tsakankaniya da ku kuma wani abu ya bujiro ka karye wannan alƙawari na wannan ayar to ba za ka yi labari ba wanda kai ka ce ni ina gani a ijtihadi na kaza da kaza ya kamata mu to wannan shine abinda wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke karantarwa rawahu muslim imam muslim amma malamai suka ce wannan kuma ya shi wannan na bangaren hukunci yana tabbata ne a lokacin da manzon Allah yake raye duba da cewa wata aya tana iya sauka ta canza wannan hukunci to amma bayan Allah ya karbi rayuwar manzansa to a yanzu ko babu wani zancen ka saukar da mutum a wani hukunci ma sai hukuncin Allah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun shi sa a irin wannan hadisan sai mutum yayi taka tsantsan akai domin Allah yana shafi abin da ya ga dama a zamanin manzon Allah yana raye kuma ya tabbatar da abin da ya ga dama a zamanin da manzon Allah yake raye to yiwuwan wannan komandan yayi yarjejeniya da su akan ayata alqur'ani wasu kafirai in an je sace ai gari kaza akan kaza aka musu hukunci yanzu kuma an saukar da wata aya ta canza wannan hukuncin su ga cewa kuma ba a musu ba daidai ba ko su ga musulunci akwai tufka da warwara to komai akwai maslaha da hikima a cikin bangaren addinin Allah sai ma rike cewa fihi masail a ciki akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko al-farqu baina zimmatillahi bambanci tsakankanin alƙawari na Allah wa zimmati nabihi da alƙawari na manzansa sallallahu alaihi wasallama anan malami ka ce wa baina zimmatil muslimina kamata ya ce malam ya ƙara wa baina zimmatil muslimina da tsakankanin alƙawari na musulmai domin a bambanta alƙawarin Allah da na manzon Allah abu ɗaya ne amma alƙawarin musulmai kuma shi ma zaman sa yake ci yana cin gishin kansa ne abu na biyu athaniya al-irshadu ila aqallil amrayn khatran shiryarwa zuwa ga mafi ƙarancin abu guda biyu wanda suka zama to masu hatsari ma'ana ila aqallil amrayn akan mafi ƙarancin al'amura guda biyu bangaren hatsari shi yasa a ka'idar shari'ar musulunci idan an samu abu mummuna da abin da yake mafi muni kuma ya zama ba makawa sai an yi daya to sai a dauki mummunan sai a barbar wanda yafi muni idan an samu maslaha guda biyu wannan abu ne mai kyau wannan kuma abu ne mafi kyau to sai a aikata abin da yafi kyau misali mutum ne sai ya zamanto la samaha Allah la qadara Allah mutum ne sai ya zamanto hannunsa sai ya gamu da wata cuta wannan hannu cuta tana cin sa aka ce to wannan hannun fa idan ya ƙara kwana kaza to zai kai ya ba zuciya ya kashe mutum to ya halitta sai ayi irtikabu akhaffu dararaini sai shari'a ta bada hannu a cire hannun ta bada shari'a ta bada dama a cire hannun mutum ne aka yi accident mota sai ta diran masa a kawahunsa guda biyu sai ya zamanto mota ta kama da wuta akwai yiwuwar ta iya konewa ta kona shi to diba da cewa da ya rasa rayuwar gabaki daya to in akwai wani abu da za a iya yanke kawahun daidai inda za a samu shi a hudda shi shari'a ta bada dama shine duk a yayin da ka samu abu guda biyu ɗaya mai hatsari da ɗaya yafi hatsari to sai ayi mai hatsarin mafi hatsarin sai a ainihin kauce masa shine al-irshadu ila aqallil amrayn khataran idan mu gano haka shine warware alƙawarinka yafi sauki akan warware alƙawarin Allah ko manzon Allah daga warware alƙawarin Allah wanda kai ka warware alƙawarinka din da yake warware alƙawarinka shi ma saban Allah ne al-thalitha mas'ala ta biyu qawluhu fa dassa ughzu bismillah ku yi yaki da sunan Allah da neman taimako na Allah fi sabilillah abu sa tafarki na Allah al-rabi'a mas'ala ta hudu qawluhu fa dassa qatilu man kafara billah ku yaki duk wanda ya kafircewa Allah abu sa matakaiya na addinin Allah Al-khamisa mas'ala ta biyar qawluhu fa dassa ista'in billahi wa qatilhum ka nemi taimakon Allah kuma ka yake su as-sadisa mas'ala ta shida al-farqu bayna hukmillah bambanci tsakanin hukuncin Allah wa hukmil ulama da kuma hukuncin malamai as-sabi'a mas'ala ta bakwai fi kauni sahabi kasancewa sahabi kansa yahkumu inda al-haja zai hukunci a yayin bukata bi hukumi ma la yadri ayuwafiqu hukm Allah amla da hukuncin cewa zai dace game da hukuncin Allah ko kuma a'a ma'ana zai ijtihadi ne amma a yanzu bayan Allah ya saukar da ayoyi Qur'ani ya riga ya kammala to duk a yayin da zaka yi hukunci babu zancen ijtihadi sai idan an rasa hukunci ta ko ina sai a koma bangaren ijtihadi shi kuma ijtihadi malamai ne wanda suka yi ninkaya a fannoni na ilimi daban-daban suke da lasisi su yi ijtihadi kar kawai a matsayin ka na dalibin ilimi ka ce zan yi ijtihadi to kan iyawa akwai aya alqur'ani akan hukunci ko akwai hadisin manzon Allah akan hukuncin ko kuma a'a akwai ijma'in malamai akan hukuncin ko kuma a'a wasu malamai sun yi kiyasi akan sa kai kuma kace a bari in yi ijtihadi idan kai ka sa amma Allah domin ayar da take magana akan cewa fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna tana aiki kuma duk a yayin da baka san abu ba to ka nemi ma'abuta sani akan wannan mas'alar babun ma jaa fil iqsami ala Allah babi ne yake magana akan abin da yazo kan rantsewa Allah ko ko mu ce kan yi wa Allah alwashi misali mutum ya rantse wa Allah yace Allah na rantse da Allah Allah kaza zai to akan sani malam zai yi babi rantsuwa game da alwashi ko ka rantse wa Allah ya kashi abu na farko mutum yace billahi allazi la ilaha illa huwa Allah sai ya wulakanta kafirai billahi allazi la ilaha illa huwa Allah sai ya daukaka darajar mummunai a gidan duniya da lahira billahi allazi la ilaha illa huwa Allah sai ya kunyata makareta billahi allazi la ilaha illa huwa Allah sai ya shigar da masu imani aljanna billahi allazi la ilaha illa huwa Allah sai ya shigar da wanda suka kangare masa wuta to wannan alwashin ya halitta ko bai halitta ba ya halitta saboda anan kana rantsuwa da akan abin da Allah ya riga ya zartar da shi haka yake da haka irin wannan babu laifi ka bar mutun ne yace wallahi la yaf'alanna la yaf'alanna Allahu kaza wallahi Allah sai ya aikata abu kaza ga mutanen banza saboda Qur'ani yayi bayani kuma sunnar manzo ta yi bayani sannan akwai alwashi nabi kuma alwashi nabi shine mutum wani abu zai faru kamar yau za alamun a ce lokacin alamun ruwan sama ne zaka ce wallahi Allah ba zai ruwa ba a yau ko kuma kace gashi nan yau kace wallahi Allah sai yayi ruwa a yau kinnan wannan ya halitta ko bai halitta ba shi ma ya halitta amma ba a sake ba sai ga mutanen da suka zamanto masu imani da Allah haƙiƙanin imanin da bai garwaye da munafinci ba ko ha'inci sannan kuma suna da ayyuka nagartacce tsakanin su da Allah to wannan hadisi ma ya tabbata manzo daga cewa lalle daga cikin bayin Allah cewa akwai waɗanda inna min ibadillah man law aqsama ala Allahi la abarahu daga cikin bayin Allah akwai waɗanda idan suka yi alwashi suka yi rantsuwa da Allah wallahi sai Allah ya kubutar da su akwai wani bawan Allah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata ƴar uwarsa ta karya wata haƙuri aka kawo hukunci gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ce kitabullahi al-qisas abinda Allah subhanahu wataala ya hukunta shine as-sinnu bis-sin as-sinnu bis-sin haƙuri in an karya shi za a karya haƙuri irin kwatankwacin sa sai ƴan uwa suka ce eh haka za a yi kuma su wane ne ƴan uwa mutanen Madina ne sai labari ya zo gurin dan uwanta sai yake cewa wallahi ba za a karya mata haƙuri ba ba wai iya kore hukuncin Allah ba ba dai iya da wani ƙarfi ba kawai rantsuwa ce gaban Allah kamar yiwuwar cewa a cikin tunanin sa mutanen ƴan uwan wanda aka bawa laifin za su yafi a gaban manzon Allah ya ce wallahi ba za a karya mata haƙuri ba ana nan kawai sai ga ƴan uwan wannan baiwar Allah da aka riga aka karya mata haƙuri ba tare da sun san wannan abin ba sai ga sun zo gaban manzon Allah ya ce ya ma'aikin Allah wance da aka karya mun haƙuri mun tattauna mun yi shawara mun yafe kada a karya mata haƙuri wace baiwar Allah sai manzon Allah ya ce Allahu akbar inna min ibadillah man law aqsama ala Allahi la abarahu tabbas a cikin bayin Allah akwai waɗanda idan suka yi wa Allah alwashi suka yi rantsuwa wallahi sai Allah ya barnatar su anan manzo Allah bai zarge shi ba amma ya sha bamban kai ka ringa ganin cewa kamar wani ilahu ne ko ka ringa ganin cewa kana da tasarrufi ko kana iya juya mulkin Allah to nan kuma wannan haramun ne shirka ne kaulan wahida wanda ba a zancen ka amma tunani da kyakkyawan zatanka da Allah to wannan babu laifi amma sai in mutum ya kai matakin imani da Allah yake kai wannan matakin sai alwashi na uku wanda kuma akan sani ma yake magana shine al-iksamu ala Allah shine ka cewa wallahi Allah bai yafe ma wani to wannan shine akan su malam zai tattauna wannan ya halitta bai halitta wannan ba wani gyara a cikin sa to shike ratin da mun gane haka sai mu shiga cikin hadisi wa an jundub bin abdullah radiyallahu anhu an samo daga jundub dan abdullah radiyallahu anhu Allah ya dade da shi kare ki cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man zarrahama tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya fada qala rajulun wani bawan Allah yace wa dan uwansa wallahi la yaghfiru Allahu li fulanin wallahi ina rantsuwa da Allah Allah da dai ba zai taba yafewa wani ba فقال الله عز وجل الله مي جرما دبوا يا شيخي من ذا الذي يتألى علي وانيني يكي رنسوا أمد دينا وانيني يكي رنسوا يكي من الواشي الله أغفر لفلان شي وابا ذن يافي وانا با إسر إتشي ونبا وان الله نيمي يوان بوتا بايد إلى من الديني شي أيام هنغسا ganin sa cewa ya nagarta baya shan giya baya zina baya caca baya gulma baya annabimanci baya cin riba baya kisa baya wulakanta uwayensa bai aikata miyagun ayyuka sai yake ganin kamar ya kai magariyar tukakewa to akwai kuma abokin sa guda shi kuma abokin yana saban Allah ya masa nasiha ya masa wa'azi ya masa gargadi amma bai bari ba ya ƙara masa nasiha ya mai gargadi ya ƙara garin sa ya ƙara aikata laifin bai bari ba ana uku da yazo sai ce ai wallahi Allah ba zai gafarta maka ba ya rantse da Allah yake wa Allah alwashi yake shiga cikin aikin Allah yace Allah ba zai yafe maka ba kai ba matsiyaci bane ba an maka wa'azi ka ki bari to kai dan wuta ne sai Allah yace wa mala'iku man zalladhi yata'alla alayya wane ne yake rantsuwa yake alwashi game da ni Allah aghfira li fulan cewa bazan gafarta wa abokin sa ba da yake aikata laifi to inni kad ghafartu lahu mala'iku ku sheda na gafarta wa shi wannan wanda aka ce bazan gafarta masa ba wannan mai laifin na gafarta masa shi kuma wa ahbattu amalak aikin sa shi kuma na ruguza na lalata shi dan wuta ne rawahu muslim imam muslim yafta da wannan hadisi ya ɗan uwa babi na bayin Allah ka bar ma ubangijin bayin Allah in ka ganka akan hanya akan turba ka gode wa Allah ka dada masa godiya taimako ne na Allah da baiwansa a gare ka kuma ka nema Allah ya kashe ka akai wanda ka ganshi akan wata hanya mara kyau iya abinda zaka iya ko kai nasiha kai wa'azi in baka samu wannan ba ko ka masa addu'a bi zahril ghaib kame addu'a tsakaninka da Allah ba wanda ya sani a sujada ne a qiyamul layl ninka ne a wani ayyukan alkhairi ya Allah wane iya aikata biya ko ayyukan Allah ka shirye shi dinda haka kuma a gefe guda akwai mala'ikan da Allah ya wakilta shi shi kawai yana sa ido ne ga masu irin wannan addu'a shi kuma a gefe duk a yayin da kai irin wannan addu'a ta alkhairi ga wani dan uwanka da ba mai gani sai Allah sai ya ce maka walaka bi mithlin kai ma kana da kwatankwacin haka kai ma Allah shirye ka Allah ya sanya albarka da rayuwarka Allah ya saka cika da imani da addu'anka da ta mala'ika wacce ce mafificiya ba sai an fada bai in baka yayi ba nasiha ba za ka yi addu'a ba to abu na uku shikenan sai ka yi shiru da bakinka kai shiru da bakinka ka barwa Allah lamarin sa amma duk a yayin da kaje wata majalisa ku ce kun ga dan wane ya lalace kaje wani guri dan wane kaza yake yi kaje wani guri ai wane ya aikata kaza kaje wani guri ai wane iya abu kaza to a yanzu kai kana ayyara shi to akwai hadisi bai inganta daga gun manzon Allah ba amma malamai suka ce ma'anarsa ma'ana ce tabbatacciya kuma haka aikin Allah yake shine man ayyara akahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'malahu bai inganta ba hadisi ne da'ifi amma kuma wani ikon Allah wannan sunnar Allah ce a ban kasa duk wanda yake aibanta dan uwansa da wani mugun laifi wani makaryaci ne wani barawo ne wani mazinaci ne wani kaza ne to wallahi da kyar zaka mutu Allah bai jarabce ka da wannan ba ai mun sha gani ko kuma Allah ya jarabce ka mi a cikin iyalanka so diwa zaka ga irin mata yake kina aihuwa kina aihuwa kina da ƴaƴa mata ƴar wani ko ƴar wata ta samu matsala ta haihu ba ta hanyar aure ba kije gumbiki kije matattaran matsiga kina cewa ta dauki ai ciki gota kaza ne ai kaza ne ai maza take bi kaza kaza ke kuma haihuwa ke ga bayan ki to kuma biki san yanda rayuwa za ta yi ba ana nan kima kaf sai abin ya zo a gidanki ba mu fatan haka saboda me ai banta dan uwanka idan Allah ya jarabce shi kai ma sai Allah ya jarabce ka ai akwai wani karin bahaushe na bahaushe yake cewa baki menene wa gulma menene akwai wani abu da suke fada duk a yayin da kike fada to wanzu ke ma kije ki aibata yake mana kice ke ma ai a gidana an samu abu kaza ai ba za ki fadi ba kenan to shi yasa duk abin da kaga dan uwanka Allah ya jarabce shi to wannan matakan guda uku sune zaman lafiyanka in ka shiga na hudu ka halaka sai malai yake cewa rawahu muslim wa fi hadisi abi huraira ya zo a hadisin abi huraira anna alqa'il lalle wani mai fada shine rajulun abid wani bawan Allah ne mai yawan bauta ba malami bane ba shine yake cewa Allah ba zai ai akwai bayin Allah da suke fada irin wannan sai ka ji mutum yana fada ni dai wallahi wane in dai zai shiga aljanna wallahi tawana ya hita to kai wace baka dan aljanna ne alƙawari kai da Allah wannan ai wuta ce da jahilci ko kuma ka ji mace ya ce wallahi in kaga wani ba a cikin wuta in ba ganshi a wuta ba to wallahi wuta ce ta kare duk wannan jahilci ne ubangiji lamarin sa ya huce tunaninka qala abu hurairah yake cewa takallama bi kalima yayi magana da wata magana awbaqat dunyahu wa akhiratahu wannan magana ta halaka masa duniyarsa da lahirarsa kun ga magana kawai yayi bai yi zina ba bai sha giya ba bai yi sata ba bai yi kawai magana ya fada ta sa ya tabi aikin da yayi duka Allah ya ruguza kuma a lahira ya zama mai ya zama dan wuta fihi masail a ciki akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko at-tahdhiru min at-ta'alli 'ala Allah tsoratarwa game da alwashi da rantsuwa a madadin Allah athaniya mas'ala ta biyu kaunun nari kasancewar wuta aqrabu ila ahadina ita tafi kusa ga dayanmu min shiraki na alihi sama da katana ta takalmi katana shine in baka san katana ba kamar matasa shine dan wannan abin da ke kusa da kawahuwanka in ka sa takalmi akwai wannan dan abu da yake zuwa irin misalin slippers yawa hancin takalmi da wannan dan abin da yake tawowa akai to shi abu kadan zaka yi ka shiga wuta kuma kamar yanda zaka yi abu kadan ka shiga aljanna sai yake cewa as-salisa mas'alata uku annal jannata mithlu zalik ita ma aljanna kwatan kwacin haka ne dan kadan zaka yi ka shiga aljanna wani wata baiwa Allah ta shiga aljanna saboda kare da ta ba ruwa ya sha kuma mace ma ba mace kirki bace ba amma dai musulma ce tana sallah tana azumi amma taga kare ta tausaya masa dan addinin Allah dan Allah Allah ya tausaya mata abu kadan zaka aikata Allah saka aljanna ar-rabi'a abu na hudu fihi shahid liqawlihi ciki akwai abin da ke sheda da fadar sa cewa innar rajula la yatakallamu bil kalima sai cire la yulqi laha balan fa hiya tahwi bihi fi nari jahannama 70 kharifan bawa zai yi magana magana kankanuwa bai bata kulatuwa ba bai san hatsarinta ba bai san inda za ta kai ba wajen hatsari wannan magana daya ta ringa gangarawa da shi karkashin wutar jahannama yayi shekara 70 bai kai karshen ta ba saboda magana kawai wallahi ai uwa mu iya bakin mu duk abinda muke fada wa inna alaikum lahafizin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'aluna duk abinda muke fada akwai matsara tare da mu suna rubutawa ba abinda ke boyuwa a gare su na daga abinda muke aikatawa al-khamisa abu nabiyar anna ar-rajula qad yughfaru lahu bi sawbin huwa min akrahi al-umuri ilayhi mutun za a iya gafarta masa da sabbin wani abin da shine mafi ki agunsa kamar yanda wannan bawan Allah kaga an gafarta masa akan laifin da yake aikatawa amma ya san laifi ne tsakaninsa da Allah amma kaga wani ya shigo har Allah ya fi masa din da yake bare suka ce abin da yafi dacewa ma da ya fada anan sai idan akwai shahid irin kamar kaga karatun alqur'ani dan adam ya killace kansa a masallaci akwai wahala sallar asubahi a lokacin da bacci yake da dadi amma ka haƙurtar da kanka wannan bacci ka yi arwalla a muzumuzun sahihi ka je masallaci ka bayar da wannan sallah to sai kaga kai kana kin wannan aikin to sanadiyarsa Allah kuma sai ya gafarta maka to aikin aljanna dama yawa-yawan an kewaye aljanna da abin ki duk abin da dan adam bai cika so ba a rayuwarsa to su suka kewaye aljanna to wannan abin kana yin sa zaka shiga aljanna ita kuma wuta an kewaye ta da sha'awoyi abubuwan sha'awa kawai kana aikata wannan abubuwan na sha'awa sai ka shiga cikin ta gidanta ne dama Allah tsare mu sai malam yake cewa a babi na gaba babun la yustashfa'u billahi ala khalqihi babi ne yake magana akan cewa ba a neman ceto da Allah akan bayinsa ba a neman ceto da Allah ba'ana ba a sa Allah a matsayin tsakiya ceton Allah kadai yake da shi amma a sa wani tsakanin Allah da bayinsa wannan bai halitta a cikin shari'a wa an jubair bin mut'im an samu daga jubair bin mut'im radiyallahu anhu Allah ya dada masa yarda kale yake cewa jaa arabiyun wani ba kauyen balarabe yazo ila annabi sallallahu alaihi wasallam gun manzon Allah tsira da amincin Allah su karta bata a gare shi fa kale yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah nuhikatil anfus
rayuka sun yi rauni, rayuka sun halaka saboda rishin saukar ruwan sama. Waja al'iyal, iyalai sun shiga halin yunwa. Wahalakatil amwal, dukiyoyi irin awaki da tumaki da shanu har sun kai suna mutuwa saboda rishin saukar ruwan sama. Fastaskilana rabbak, ka roƙa mana ubangijinka ya ba ya shayar da mu. Fa inna nastashfi'u billahi alayka, lalle mu muna neman ceton Allah a gare ka. Kaga magana ba ta dadi ba kenan. Muna neman ceton Allah, ba a neman ceton Allah. Shi sa kai idan aka faɗa ka sai ga babu hatsari a cikin kalmar, amma akwai hatsari a cikin ta. Muna neman ceton Allah a gare ka. Sai na yace wa bika alallah, muna neman ceton ka a gun Allah. To wannan gaskiya ne. A nemi manzon Allah ya nemi ceto a gun Allah, wannan ya halitta, shari'a ta yarda. Amma ka ce kana neman ceton Allah a gun wani, bai halitta. Shi yasa ma iya faɗin haka, kalma ta farko manzon Allah, fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama, sai manzon Allah ya ce subhanallah subhanallah, tsarki ya tabbata ga Allah, tsarki ya tabbata ga Allah. So tari manzon Allah iya faɗin wannan kalma ne idan an zo da wani abu wanda ya zamanto abin ki ne. To saboda ya tsarkake Allah akan wannan maganar da ta zamanto ta munana a dangana wa Allah. Fama zala yusabbihu, manzon Allah bai gushe ba iya subhanallah subhanallah, hatta urifa zalika fi wujuhi ashabihi, har sai da aka gano hakan a bisa fuskar sahabbansa cewa manzon Allah lalle ya shiga cikin halin damuwa akan wannan magana ta bakauyen Balarabe. Shi yasa duk a yayin da kai nisa da makaranta ta manzon Allah, to gwargwadon yanda kake nisa da addinin Allah. To yanzu manzon Allah, Allah ya karbi rayuwarsa, a ina ne ake samun karatun makarantar manzon Allah? A makaranta ne. Shi yasa kakka yi mamaki kaga mutum a tsakiyar birni amma duk maganganunsa magozanci ne. Me yasa? Yayi nisa da makarantar manzon Allah. Saboda in baka zuwa makaranta, in baka karanta tauhidi, sai kai ta magana, amma maganar daga mai ilimi ya ji ta, to ya san akwai wauta da jahilci da rashin sanin girman Allah a cikinta. Thumma qala, sai manzon Allah ya ce masa waihak, kai canka bawan Allah, ina kai ina cewa muna neman ceton Allah a gun wani? Sai ce a tadrim Allah, wai kai ka san wane ne Allah kuwa? Inna sha'anallahi a'azzamu min dhalik, ai al'amarin Allah ya huce yanda kake tunani. Wa ku haka ne ko wallahi, al'amarin Allah ya huce tunanin duk wani mai tunani. Goban nan ba wanda zai ya san abinda za ta zo da shi gobe, wallahi sai Allah. A yi da kai, ba za a yi da kai ba, wallahi ba ka sani ba. Me zai faru a jibinka, wallahi ba ka sani ba. Yanzu ga kanin mutum ne cikakke, yaya ƙarshen ka zai kasance, wallahi ba ka sani ba. Sai ga mutum kyakkyawa da dukkan abin da Allah yake wa ɗan adam, Allah ya masa, amma wata ran sai ka ga wani shi, sai ga babu ƙafa, ko ga babu ƙaura ƙafa biƙin, ko ga babu hannu, ko ga babu hannayen gabaki ɗaya, ko ga wani mutum da wani mummunar rauni a jikinsa. Haka Allah yake hukuntawa a cikin bayinsa. Shi a iya rayuwarsa bai taɓa tunanin haka zai faru a gare shi ba. To wannan sunnar Allah a ban ƙasa, al'amarin Allah ya fi ƙarfin ɗan adam. Idan ka san wannan ka huta. Sai manzon Allah ya ce masa, innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin, ka san cewa kai bawan Allah ba a neman ceton Allah ga wani a cikin halittun Allah, ba a neman ceton Allah ga wani a gun halittun Allah. Wa zakara alhadith, ya ambata hadisin har ƙarshe. Rawahu Abu Dawud, Abu Dawud ya tsada wannan hadisi. Fihi masail, a ciki akwai mas'aloli. Al'ula, mas'ala ta farko, inkaruhu ala man qala, musunta wasa akan wanda ya ce muna neman ceton Allah a gare ka, mazala ya musunta masa. Athaniya, mas'ala ta biyu, taghayyuruhu taghayyuran urifa fi wujuhi ashabihi, canzawar fuskar manzon Allah, canzawar da har sai da aka gane hakan akan fuskar sahabban manzon Allah. Min hadhihi alkalima, game da wannan kalma. Athalitha, mas'ala ta uku, annahu lam yunkir alayhi qawluhu, manzon Allah bai musunta masa ba fadarsa cewa nastashfi'u bika ala Allah, muna neman cetonka a gun Allah. Wannan ko babu laifi, ya manzon Allah muna neman ka neman mu ceton Allah, ma'ana ka roƙa mana Allah ya cece mu akan wannan hari da yake damun mu, wannan babu laifi a shari'a. Ar-rabi'a, mas'ala ta hudu, at-tanbihu ala tafsir subhanallah, fadakarwa akan
fadan subhanallahi akan duk abin da kaga yayi girma musamman an dangana wa Allah al-khamisa abu nabiyar annal muslimina yas'alunahu sallallahu alaihi wa sallam al-istisqa muslimai suna roƙon manzon Allah suna nema ga manzon Allah ya roƙa musu Allah ya sauka musu da ruwa babun babi yake magana akan ma jaa fi himayatin nabiy sallallahu alaihi wa sallama himat tauhidi babi ne wanda yazo akan abin da yazo daga gun annabi rahma sallallahu alaihi wa sallama akan tsarewansa akan karewarsa game da himat tauhidi shine shinge iyaka ta tauhidi wasaddihi turqa shirki da kuma toshewarsa game da hayoyi na shirka ga Allah ma'ana a wannan babi zamu karanci wannan ma'ana ba a yi shirkan ba amma dan kar a yi ta sai manzon Allah sai ya datse yace a ka kuce abu kaza din da yake abun ba shirka bane to ina ga an yi shirkar wallahi in uwa tauhidi ba karamin alkhairi bane an abdullah ibn shikhir an samu daga abdullah dan shikhir radiyallahu anhu Allah ya dada masa yarda kala ke cewa in talaktu fi wafdi bani amir yace muntahi dani a cikin tawaga ayari na bani amir da suka yi dandazo suka taho gun manzon Allah ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zu gun manzon asalama fa kulna sai muka ce anta sayyiduna kai ne shugabanmu فقال سيما زعلتي السيد الله تبارك وتعالى السيد الله تبارك وتعالى سيما زعلتي شوغبا الله كيف كوجه فلاكينا السيد شوغبا الله الله ني تبارك وتعالى وندا البركوكين سسكا يويتا دات اوكاكا من زعل الله با شوغبا ني با شوغبا ني باب ميكوكونتو اكي شيني ماتي انا السيد ولد آدم ni ne shugaban duk wani wanda da duk wanda wata uwa wanda take da alaka da annabi Adam alaihi salam ta duka ta haifa manzana shine shugaban kowa amma waɗannan bayin Allah da suka zo suka ce wa manzan Allah anta sayyiduna kai ne shugaban mu sai manzan Allah dan kasance su huce har su je su dauki haƙin Allah su ba manzan Allah sai manzan Allah ce as-sayyidullah ai shugaba Allah kenan matabaraka wa ta'ala wanda albarkokin sun yawaita wa ta'ala da ubaka kullu muka ƙara cewa wa afdaluna kai ne mafificin mu fadlan bangaren daraja wa a'zamuna qawlan kuma kafi kowa baiwa a cikin mu kafi kowa kirki kafi kowa alkhairi fa qala sai manzo Allah ya ce musu bayin Allah baki qulu bi qawlikum abinda ya kawo ku ku fada aw ba'd qawlikum ko ku fadi sashin abin da ya kawo ku wala yastajriyannakum ash-shaytan kashi dan ya gudana a harshen ku je ku dauki haƙin Allah ku ba manzon Allah kadi ba gani dan Allah to yanzu dan Allah kadi ba gani malami za a zo ana ziga shi kai ne shugaban kaza kai ne kaza babu haka mutum iya ƙara cika iya tumbatsa yana hudu kudi na badawa to gashi shugaban malaman duniya an zo ana yabansa da abin da nasa ne amma ce a abin da ya kaku ku yi magana saboda manzala bai san zigawa matsayin Allah ya kai shi duk inda kake tsammani manzo Allah ya huce wannan matsayin da kai tsadai ka doki matsayin Allah ko aikin Allah wannan ba za ka ba manzon Allah bai nan in kai ka shirka ga Allah amma duk inda Allah ke kai wani bawa daga cikin bayinsa to manzo Allah ya kai wannan gurin amma tare da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yadda ka zo ka ringa ziga shi kana ga wadin maganganu har ka je ka kauce ka dauki haƙin Allah ka bashi ko manzara shine farkon wanda zai fara yakanka akan wannan bangaren to shi yasa zaka yi mamaki a yanzu kawai kowanne mutum dan duniya sai ya ce zai bi manzon Allah amma bai san ba kalmomi da zai amfani da su wajen yabon manzon Allah shine matsala da kara da ilimi da rasauki in ka da ilimi ka yabi manzon Allah da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi ya tabbatar masa to abu ne mai kyau saboda manzala iya da mawaka irin su Hassan bin Thabit da sauran wasu mawaka da suke yabansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yake karfafa su akan cewa malaika Jibril iya tare da ku to saboda mi su sun karanci alquran da sunnan manzon Allah sun san tauhidi ba za su dauki aikin Allah wasu ba manzon Allah kaga wannan babu matsala amma kai jahilin baka da ilimin addini kana bukata ka je makaranta ta ko amma sai go sai yara ɗan nana yayi daga waƙoƙin Adam zai Adam eh zango kowa wa da alnuhu sai huce kuma bege ai dole a samu matsala malam daga begen alnuhu ka koma begen manzon Allah ƙarya kake wallahi ai malam in har daga su kake zaka je kai karatu ne karatu nagartacce ta tacce kuma ka san wane ne Allah kuma ya aikin Allah yake ka san wane ne manzon Allah ka san matsayin manzon Allah to sai ka zo ka bude baban gaban manzon Allah to kaga anan sai ka gami sai ka ga maganganunka ta tattu ne ba wani malami da zai ce kawana yayi azabar babbi ai a cikin Hausawan ba akwai wanda har yanzu suna yabon manzon Allah da maganganu masu kyau in ka saurara zaka yabe su akai ko malaman sunna sun musu kyauta mai gwadi a wannan lokacin zaka ga malami ya dauki yayi dimki mai kyau ko kuma yayi manya manya kaya masu daraja yace akai man mawaki wane na manzon Allah a gari kaza saboda ya karanta ya ga abin da yaba manzon Allah babu wani abu na shishige a cikin sa kuma abin da ya fada gaskiya ne ya dora shi a bisa hasken alquran da sunnan manzon Allah amma yawa yawan waƙoƙi da ake yi a huta ma tun ana na manzon Allah a huta a koma na shehunai har akwai ana zagin Allah ana zagin manzon Allah kuma to kaga wannan ba hanyar manzon Allah bace ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce qulu bi qaulikum ku fada da fadanku aw ba'd qaulikum ko sashan fadanku wala yastajriyannakum ash-shaytan kada shaytan ya gudana abu sa harshenku rawahu abu daud ya fitar da wannan hadisi bi sanadin jayyin dangane kikkiawa wa an anas radiyallahu anhu an samu daga Anas dan Malik Allah ya dada yarda da shi anna nasan qalu wasu bayin Allah suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ya khairana ya mafi alkhairin mu wa ibn khairina ya dan mafi alkhairin mu wa sayyidana ya shugaban mu wa ibn sayyidina ya dan shugaban mu fa qala sai manzo Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane qulu bi qaulikum ku fada abin da ya kawo ku ku yi fada da fadan ku wanda take daidai wala yastahuyannakum ash-shaytan kada ku yarda shi dan yarin jaye ku ka san daga wannan abin ana fada idan babu mai sawa babu mai yin kaidi to sai a huce ai na sha ba ku misali duk abinda ya zamanto an dora shi ba abu sa mizanin shari'a ba to sai kaga an huce iyaka sai kaga an kai ana ma sabawa Allah yanzu misali mu dauki bangaren zikiri ai da yake ba irin na manzon Allah bane ba ko wani he gano in ana buga kirjin nan to a huta da gudu ayi tuferu da kawai he gano haka kawai da sharga da gudu ya tuferu wani sai bayan shi ma to yanzu in kai mai kyau wani kai san mai wani shi kai wannan an yi ihu ne ba dan iya ta wani ba wani ta baya zai yi shi kuma to haka a haka har ya kai kuma a haukace kuma wazo akwai wanda suka zo da ana buga kirjin ana Allahu Allah wani ce shi kuma shinkawa da taliya ake bugawa ana yi ko zikirin ko babu Allah babu manzon Allah kawai ake shinkawa da taliya ko shi da zikirin to da Allah wata irin bala'i ne wannan kuma da sunan addini to shi yasa duk abinda bai da kaidi to sai kaga abubuwa na wauta ya shiga cikin sa to shine manzon Allah yake cewa wala yastahuyannakum ash-shaytan kada shaytan ya rinjaye ku ana Muhammad ku san cewa ni annabi Muhammad ne kuma Abdullahi bawan Allah wa rasuluhu kuma manzansa ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati bana so ku daga ni sama da matsayina manzo Allah ya faɗi wannan hadisi fawqa allati anzalani Allahu azza wa jalla wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aje ni akai mana idza ku yi magana ku aje ni a inda Allah ya aje ni sallallahu alaihi wasallam fi masail a cikin akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko tahdhirun nasi min al-ghuluwi tsoratar da mutane da ainihin razan da su akan huce iyaka a cikin addinin Allah ka tsaya inda aka tsayar da kai athaniya mas'ala ta biyu ma yanbaghi ay yaqula min man qila lahu anta sayyiduna abinda ya kamata ay yaqula ya fada man qila lahu wanda aka ce masa anta sayyiduna kai shugaban mu ne sai ka ce as-sayyidu Allahu tabaaraka wa ta'ala as-sayyidu huwa Allahu tabaaraka wa ta'ala saboda ka gatse mutum الثالثة أبناؤك qawluhu fadasa la yastajriyannakum ash-shaytan kada shaytan ya gudana a bakin ku ma annahum lam yaqulu illa al-haq mali yace tare kasancewa abinda suka fada gaskiya ne manzo Allah shugaba ne ko manzo Allah mafificin kowa da kowa ne amma manzo Allah ya tsayar da su domin kada su wuce iyaka ar-rabi'a mas'ala ta hudu ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati bana so ku daga ni sama da ainihin matsayina na zamu takaita da fata abinda ku fada daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu tara kai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana tsayayyu akan wannan karatu muna fa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka da alkhairi a cikin rayuwar mu wannan tauhidi Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu shi ya ba mu ikon aiki da shi matasan mu da suka fandare suke shiga hanyoyin da suka sabawa hayya ta addini mana addu'a Allah shi kowa da kowa Allah dora kowa abu satirba ta addinin musulunci matasan mu Allah musu dalilin alkhairi bangaren abin da ya shafi fahimta wannan addini da kuma daga shi subhanu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.